I'm delighted to report today that after nearly 4 weeks of observing a strict medical regime, I have now received the all clear after 2 consecutive negative test results.
Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Ar-Rifa'i kenan lokacin da yake sanar da sakamakon warkewar shi daga kamuwa da cutar corona bayan gwaje-gwaje guda 2 wadanda suka tabbatar da ya watsake. Gwamna Nasiru Ar-Rifa'i dai shine na farko da ya kamu da cutar corona a jihar Kaduna, kuma shine na karshe cikin mutum 6 farko da suka kamu da cutar da ya warke, idan ban da wasu sabbi guda 3 da aka kara sanarwa su ma sun kamu.
On Monday, we received the sad news that 3 more positive cases have been discovered in Kaduna.
Gwamna Ar-Rifa'i yace a ranar Litinin ne muka samu bakin labarin mutum 3 sun sace kamuwa da cutar corona a jihar Kaduna. Za su samu cikakkiyar kulawa daga jami'an lafiya na jiha, kuma muna musu fatan warkewa daga cutar ta corona cikin sauri. Dole ne mu miƙe tsaye domin korar corona daga Kaduna. A matsayina na wanda ya ji yadda ake ji da wannan cuta, ba zan yi fatan ta kama ko da mafi tsananin abokin gabata ba. Kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce yanzu ne ma za a fara zafafa yaƙi da cutar corona a jihar Kaduna.
Yanzu da muke wannan magana tuni gwamnati ya riga ya fara aikin sa kaman inda ya saba kamun kamuwa da wannan cutar, to yanzu ne ma za a fara kuma wata sabuwar yaki da wannan cutar. Abin da muke nufi anan shine ai ban fagan zama ba, wannan damaran yanzu ma aka daura ta, tunda shi jagoran mu gashi ya fito, a gane shine yanzu ne za mu ma daura damara a fara yaki da wannan cutar. Kaman wannan maganan da ake da cewa idan mace aka ce sai are ka kutsun ma ka gani zai ankarar da kai da sauransu, to Allah ya so ya yarda insha Allah za mu sake zafafa wannan abin da muke, amma ba za mu gajiya ba, za mu ci gaba da sanarwa mutane a guji yawan fitan tarin dango wanda ake yawan cakudewa wanda ake yi. Yanzu ne ma aka fara wannan yaki.
Tunu ma gwamnati Nasiru Ar-Rifa'i ya ba da wani sabon umarni.
Let me conclude by informing the citizens of Kaduna State.
Yace bakin karkare jawabi na da sanar da al'ummar jihar Kaduna cewa na miƙa kuskure ma akan dokar keɓe al'umma a gida, wanda ke buƙatar duk wanda zai fita daga gida sai ya saka takunkumin rufe fuskar da zai rufe baki da hanci. Gwamnatin jiha kuma za ta samar da wannan takunkumi kyauta ga talakawa da sauran mabuƙata, idan hali ya yi ma ga ɗaukacin al'ummar jihar Kaduna baki ɗaya.
And if possible to each and every citizen of the state.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.